Burkina Faso has now entered into an arrangement to go along with Mali in employing the Wagner forces there.
Wannan ne tsokacin da shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya gabatar a gefen taron Amurka da wasu kasashen nahiyar Afirka a birnin Washington, a inda yake cewa
today Russian mercenaries are on our northern border.
A yau an darka dakarun haya na kasar Rasha a iyakokin mu ta arewa. Burkina Faso ta kulle yarjejeniya da dakarun haya na Wagner da ita tare da Mali. Ina da imanin cewa an baiwa dakarun mahakar ma'adanai da ke kudancin Burkina Faso a matsayin ladan aiki. Darka dakarun a kudancin Burkina Faso ya makotaka da Ghana abin damuwa ne sosai, musamman a wannan lokacin da muka yi Allah wadai da mamayar da Rasha ke yi a Ukraine.
Condemned invasion by Russia.
Lokacin da shugaba Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya yi dinnan ya janyo tsami tsakanin kasashe biyun, a inda gwamnatin soji na Burkina Faso ta janye jakadanta a Ghana tare da gurfanar da jakadan Ghana a kasar. Sai dai na tuntubi mai sharhi bisa harkan tsaron ciki da wajen Ghana, Adib Sani, a inda na yi masa tambaya ko shin wannan al'amari kasancewa yana da nasaba da soji da ma yaki da ta'addanci, ko shin zai iya haifar da zaman darda tsakanin kasashe biyun ta fannin tsaro, inda yake cewa
ni abin shugaban kasar ya sadin landi ya yi affect diplomatic relations already, so we call ambassador Burkina da ke nan kuma sun samu wani ambassador mu da ke Burkina Faso ya yi ba ta yaddan da ke tsakanin mu da Burkina Faso already, muna cooperate at different levels, muna share intelligence to a playing ga ya ba ta yaddan da suke da shi a cikin mu, kuma ya affect diplomatic relations in Ghana da Russia.
To ko me ya kamata da gwamnatin Ghana ta yi domin maido da karfin halaka da ita tare da makociyar ta Burkina Faso, Excellency Musa Sharif na Layya, tsohon jakadan Ghana a kasar Guinea?
Kowa ne yana cin gashin kanshi, kowa is a sovereign state, kuma kowa da hanya ya bi wanda yake so a wannan sha'ani na harkar duniya, wannan sha'ani na wani na bidiya mara Russia baya, wani ya mara America baya. To amma tun da bai riga zama haka, inda ya kamata kana gani tun da hayya ta ita kasar Burkina ta shanye jakadan ta ke Ghana, to maza ya kamata a fidda tawaga ministry masu harka da kasashen waje, so a je a zauna da shugabannin da ke can, so a gwada musu da madafan abin da ya shafi su a samu adalci, domin rigima tsakanin ka da makwabci da gaskiya ba daɗi.
Sai dai ko na tuntubi Honorable Hamza Amadu, shugaban majalisar tsaron Boko, wato yanki mai iyaka da kudancin Burkina Faso, a inda na yi masa tambaya ko shin suna da wannan labarin, a inda ya kada baki yana mai cewa kwarai kuwa amma su kuma suna daukan nasu matakai domin hana yunkurin shigar ƴan ta'adda a Ghana muddan an koro su daga Burkina Faso.
Mun doki wannan mataki kan da zamu iya mu protect wannan abubuwa from insurgents in su shigo na Burkina.
Wasu al'umman kasan ko suna bukatan da a hanzarta daukan mataki.
Sunan Abdul Muhammad, taba ganin ta'addanci ba yan Burkina ga muna share border, kai zu kuma da an takura ma yan su wannan ƴan ta'addan, mu da su kuma na share border su samu su shigo mu da cikin gari, don mu gaskiya mu ba mu taba ganin ta'addanci baisa. Don Allah ya yi hankali a doki mataki kai. Salamu alaikum.
Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.